إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر أشرين دبير غوتن جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو دايا دري حدود 37 ديدي دا بير غوتن مات شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم شاشدا ونن شيني كسد نهم سن دبقوي دا غتكين دي رنجير كسوسو انكرات اللتافن زاد المعادي في هدي خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكتسني دسونا شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية الله أبنجي يغفر تامش منا تكرن تبياني دمالا يكي دنغني دا غبا دا يكي تتوناوا أكن سلا ولها من أينهم واتو دوغون كراتو أكن أبوبان دي بيانا da mazhabobin da ya fada dangane da mustahabbanci ko rashin haka da kuma yaya ne kamata ai sallar walaha. Zamu tashi a inda yake cewa wa qala shaqiqun jaa rajulun ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fa qala, wani mutum ya zo gun sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda, sai ya ce fatatni as-salatu al-layla, yace sallar da nake yi cikin dare ta kubuce mana a wannan dare. قال فقال سي عمر يتشي دشي أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك, يقو كري كرسكي أبند يقو بچيمك ندرنك أتكي ونك, فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. حقيقة الله سبحانه وتعالى ياسن يدري درانا سدنغ مي جونانسو ga wanda yake so ya ambaci Allah ko ya gode wa Allah. Qalu, malamai masu wannan mazhabi waɗanda suke da mazhabin cewa ana yin sallar walaha ne idan akwai sababi, suka ce wa fi'lu sahabati radiyallahu anhum yadullu ala hadha, ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna bayyana wannan fahimta ta su malaman. Fa inna ibn abbas kana yusalliha yawman, Abdullahi dan Abbas yakan yi sallar walaha a wani lokaci, wa yad'uha ashara, sai ya bari kuma kwana 10 bai kare yi ba. Wa kana ibn Umar la yusalliha, sayyidina Umar dan Khattab ya kasance, Abdullahi dan Umar ya kasance baya yin ta shi gaba daya. Fa idza ata masjid Quba, amma duran da yaje masallacin Quba sallaha, sai sallace ta. Wa kana yatihi kull sabt, kuma ya kasance shi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana zuwa masallacin Quba kowane mako ranar Asabar. Wa qala Sufyanu an Mansurin kanu yakrahuna an yuhafadu alaiha, an yuhafidu alaiha, malaman farko sahabbai da tabi'ai sun kasance suna kyamar dogewa akan yin sallar walaha kullun kullun kal maktuba, kar ta zama kaman sallah ta farilla. Wa yusalluna wa yad'una, dan haka sukan yi sallar wani lokaci kuma sai su daina yi. قالوا ورنا معلمي سكتي. ومن هذا الحديث الصحيح عن انس ان رجلا من الانصار كان دخما, زاي دوكان wannan fahimta kuma daga hadisin nan na cikin ainihin Bukhari, wanda ainihin aka ruwaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, cewa akwai wani mutum daga cikin mutanen Madina, kana dakhman, yana da kiba, yayi koshi da yawa, yana da kiba, da haka tafiya zuwa masallaci a kullun kowace sallah yana mishi wahala. Fa qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama inni la astati wa an usalli ma'aka, sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya manzon Allah, ni ba zan iya yin sallah kullun tare da kai ba. Fa sana'a lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ta'ama, dan haka yasa aka girka abinci ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa da'ahu ila baitihi, ya gayyaci manzon Allah zuwa gidan shi. ونضح له طرف حصير بماء, aka yayyafa ruwa a jikin gefen wata tabar ma karauni, aka jika ta danyi laushi kenan. Fa sallallahu alaihi raka'atayn, sai mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan tabarman nan yi sallah raka'a biyu ma ra'aituhu sallat duha ghayra zalika al-yawm. Anas yace qala Anas ma ra'aituhu sallat duha ghayra zalika al-yawm, ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar walaha ba sai wannan rana. Rawahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari fitar da wannan. Sai malam yace wa man ta'ammala al-ahadith al-marfu'ata wa athar as-sahabati wajadaha la tadillu illa ala hadha al-qawl. Wanda duk ya tsaya yana kalci hadisai wadanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abubuwan da aka samu daga sahabbai, zai tarar cewa ba sa yin nuni ga wani abu sai wannan zancen, zancen cewa ayi walaha idan da bukata, idan akwai sababi na zuwa masallacin Quba ko na rasa sallar da mutum bai cikin dare ba, ko dawowa daga tafiya, ko bishara da cin nasara, ko makamantansu. Wa amma ahadithu targhibi fiha, su ko hadisan da suka zo dan su kwadaitar akan yin wannan sallah, wal wasiyatu biha, da hadisan da suka zo dan su ja kunnan mutane akan kula da wannan sallah, fasahihu minha, daga cikin hadisan waɗanda suka inganta ka hadisi Abi Hurairata wa Abi Dharrin, la yadillu ala annaha sunnatul ratiba li kulli ahad, waɗannan hadisai ba sa nuna cewa wannan sallah ratiba ce, tabbatacciya ce ga kowane mutum daya. Wa inna ma ausa Aba Hurairata bidhalika, yadda abun yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan sayyidina Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda akan cewa ya dinga yin wannan sallah, li annahu qadru ya anna Aba Hurairata kana yaktaru darasal hadithi bil layli ala salati, saboda shi Abu Huraira kamar yadda aka ruwaito ya kasance yana fifita koyan karatu cikin dare fiye da yin sallah. Shi dan makaranta ne dalibi, sai zama ya fi damuwa da karatu fiye da yin sallar dare. To dan kada ya dinga yin asarar sallar dare gaba ɗaya baya yi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya dinga yin sallar walaha, fa amarahu bidduha badalan min qiyamil layli, sai ya umarce shi da yin sallar walaha maimakon qiyamul layli. Walihadha amarahu alla yanama hatta yutira, da haka ne ya mishi umarni akan cewa kar ya sake ya bacci ba tare da ya wuturi ba. Walam ya amur bidhalika Abubakar wa Umar wa sa'ir as-sahaba, kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai wa sauran sahabbai su Abubakar da Umar da ire-iren su irin wannan umarnin ba. Abinda yake cewa daga cikin jama'a, mutumin da yake yin wata rayuwa wanda yana da wani abu da yake dake hana shi yin sallar dare, domin dama ba kowa ne zai iya ba. Alima an sayakunu minkum marda wa akharina yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna wa aqiqat yuqatiluna fi sabilillahi, akwai waɗanda suke marasa lafiya ne, akwai matafiya, akwai masu neman kuɗi, akwai sojoji, akwai ma'aikata, akwai ɗalibai da sauransu, ba kowa ke iya sallar dare ba. To wanda duk yake samun matsala bai iya sallar dare, sai ya dinga yin walaha, ya dinga yin wuturi kafin ya bacci, saboda in ya bacci ba zai tashi ba wani sai ya ji ana as-salatu khairu minan nawm. To haka ya faru da Imam Malik, wani ɗalibi ya zo irin masu zafin kai yana tuhumarsa cewa kai ga ka babban malami, amma an ce ka shiga gida bacci kake kai, baka sallar dare, baka tilawa. Sai ya ce kwarai kuwa wuturi kawai nakan yi na kwanta bacci, saboda waɗannan ayyuka da nake na karantarwa su suke cinye min lokaci, kuma muhimmancin su ga al'umma yafi muhimmancin ni kadai in dinga yin sallah ni kadai ba tare da amfani da al'umma ba. Da haka malami mai karantarwa ko shugaba ko wani jagora a cikin al'umma wanda ya samu kanshi a cikin ayyuka da shugul wanda suke al'umma sun cinye mishi lokaci, ba zai iya yin waɗannan ayyuka nashi na musamman ba, to sai ya dinga yin ire-iren waɗannan. Ko kuma irin rayuwar da ake a yanzu wanda galibi neman abinci da neman duniya ya cinye lokutan mutane, kowa ka gani yana da programs, yana da baramis na duniya masu yawa, a kullum baya gama su, amma kuma ba yi da baramis na lahira kwata-kwata. To sai ya dage alal aqal ya dinga sallar walaha da sallar wuturi kafin ya bacci. Da zaran an yi sallar isha, in ka shiga gida sai ka miƙe kai wuturi raka'a ɗaya, raka'a uku, raka'a biyar, abin da ya sawaka. Daga nan kuma sai kai ta bacci. Dama mutane masu bacci dare mutane kala uku ne a dare, akwai wanda yake lahu la lahu wala alaihi, wanda shi ne zai kwanta ya ta bacci, to bai yi zunubi ba ko bai samu lada ba. Akwai wanda kuma alaihi wala lahu, kamar yadda hadisin Bukhari ya bayyana ko, wanda shi kuma zai kwaso kanshi zunubi bai samu ladan komai cikin dare ba. Wanda zai raba dare yana shirme, yana fasikanci, yana ta'addanci, yana zinace-zinace ko shan giya ko gulma ko zaman fira na banza, wannan alaihi ne. Akwai kuma wanda yake lahu wala alaihi, wanda zai dauki tsawon dare bayan ya bacci ya tashi ko kafin ya kwanta bacci, yayi istighfari, yayi karatun alqur'ani, yayi sallah, yayi hailala, yayi tuba, ya nemi ainihin bukatu a wurin Allah. To alal aqalli in baka zama mai waɗannan ibadoji ba, to kar ka zama mai yin saban Allah, sai ka kwanta kai bacci. Lalaka wala alaika, ubangiji Allah ya tsare mu. Shine mala yake cewa wa amatu ahadithul babi fi asanidha maqalun, daukacin hadisan da suka zo akan wannan mas'ala, wanda wasu sun gabata suna da maganganu da malamai suke akan su. Wa babuha munqati'un, wasu su isnadojin su yankakku ne. Wa babuha mawdu'un, wasu ma na ƙarya ne. La yahillu lihtijaju biha, sam bi halasta ay hujja da su ba. Ka hadisin yurwa an Anas marfu'an, kama hadisin da aka ruwaito daga Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai man dawama ala salati duha, wanda duk ya dimanci yin sallar walaha walam yaqta'aha, bai yanke ta ba, illa an illatin, sai in ba shi da lafiya ko wani dalili. Kuntu ana wa huwa, ni annabi da shi wannan mutumin zamu kasance, fi zawraqin min nurin, a cikin wani kwale-kwale na haske. But shine zawraq, wani dan karamin jirgin ruwa. Fi baharin min nurin, a cikin wani kogi na haske. Wada'ahu Zakariya ibn Duwaidin al-Kindi, wani katon makaryaci mai suna Zakariya dan Duwaid al-Kindi, wanda makaryaci ne a cikin hadisi, shine ya kera wannan hadisi. Malamai daga Humayd bin Tawil daga Anas bin Malik, malamai sun yi bayani akan ƙaryar shi a cikin wurare da dama. Daga ciki akwai littafin Al-Asrarul Mawdu'a na Mulla Aliyun Al-Qari, Al-Asrarul Mawdu'a fil Ahadithul Mawdu'a na Malam Mulla Aliyun Al-Qari, da Fawaidul Majmu'a fil Ahadithul Mawdu'a ta Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani, da Al-La'alil Masnu'a ta Malam Abdurrahman Abu As-Suyuti, da kuma Mawdu'atul Kubra ta Abdurrahman ibn Al-Jawzi, da littafin Tanzihush Shari'atul Marfu'a an al-akhbari ash-shani'ati al-mawdu'a. Duk waɗannan malamai sun bayyana ainihin ƙaryar wannan hadisi, kaga bai halasta ai hujja da shi akan nuna falalar ainihin sallar walaha ba. Wa amma hadithu ya'la ibn ashdaq an abdullah ibn jarad an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mace shi kuma hadisin yahya ya'la dan ashdaq daga abdullah dan jarad daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man sallama minkum salatad duha, wanda duk zai yi sallar walaha a cikinku, falyusalliha muta'abbidan, to yayi ta a matsayin bautar Allah. Fa innar rajula, dan shi mutum, la yusalliha as-sanata min ad-dahri, zai yi sallar nan wata guda ko shekara guda a cikin zamani. Thumma yansaha, sannan yayi watsi da ita, wa yad'uha, ya daina yi, fatahinnu ilayhi, sai sallar ta dinga alhini, ta dinga begensa, kama tahinnu naqatu ila waladiha, kamar da raquma take alhini da begen danta, idza faqadatu, idan ta neme shi ta rasa. Kuma kun ji wannan hadisi, sai malai yace fa ya ajaban lil hakimi, mamakin Allah wannan irin aiki na al-Imam Abu Abdullah al-Hakim ne saburi, kaifa yahtajju bi hadha wa amsalihi, ya yama aka yi ne al-Hakim ne saburi yake hujja da wannan da irinsa. Fa innahu, dan wannan hadisi, fa innahu yarwi hadha alhaditha, shi Hakim ya ruwaito wannan hadisi, fi kitabin afradahu lidduha, a wani littafi na musamman wanda ya kebance shi dan sallar walaha. Wa hadhihi nuskhatun mawdu'a, wannan hadisi ya zo a cikin wata takadda ce ta ƙarya, wanda aka kera ƙarya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, aka danganta ga manzon Allah. Ya'ani nuskhata ya'la ibn al-ashdaq, yana nufin nuskar wato wannan malami mai suna ya'la dan al-ashdaq. Wa qala ibn adiy, malam ibn adiy mai al-kamil fi du'a fa rijal, yake cewa rawa ya'la ibn al-ashdaq an ammihi abdullah ibn jarad an an-nabi sallallahu alaihi wasallama ahaditha kathira munkara, ya'la dan ashdaq ya ruwaito daga kawunsa abdullah dan jarad daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai da yawa abin kyama, wa huwa wa ammuhu ghairu ma'rufaini, da shi ya aladin da wannan kawu nasa gaba ɗaya ba san su ba ilimi wa balagani an abi misharin qala na samu labari an ce abu misar yana cewa qultu li ya'la ibn al-ashdaq ma sami'a ammuka min hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallama cewa menene kawunka yaji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala jami'a sufyana ya ji littafin jami' na ainihin sufyanu wa muwatta malikin da littafin muwatta wa shay'an min al-fawaid da wasu fawaid daban wa qala abu hatim ibn hibbana al-imam ibn hibbana yace laqiya ya'la abdullahi ibn jarad ya'la ya gamu da abdullahi dan jarad ne falamma kabira yayin da yayi shekaru ya girma ijtama alaihi man la dina lahu sai aka samu wasu marasa addini suka taru a gaban shi fa wada'u lahu shubhan bi 200 hadithin suka kera mishi hadisan ƙarya kusan guda 200 faja'ala yuhaddisu biha wa huwa la yadri sai dinga bayar da waɗannan hadisai ba tare da ya san hadisan ƙarya bane wa huwa allazi qala lahu ba'du mashayikh ashabina shine wasu shehunnan malaman mu suka ce da shi ayyu shay'in sami'tahu min abdullahi ibn jarad me ka ji daga abdullahi dan jarad fa qala sai ce hadhihi an-nuskhatu wa jami'u sufyana yace musu na ji wannan takaddar da kuma littafin al-imam sufyan ath-thawri la tahillu ar-riwayatu anhu bihali ibn hibban yace sam bi halasta ba ko ta wani yanayi bi halasta riwaya daga ya'la dan al-ashdaq na ba ta mun gano wannan jama'a yana kawo mana misalan hadisi ne wadanda yace na ƙarya ne an ruwaito su game da falalar sallar walaha haji na biyu kenan sai yace wa kadhalika hadisi umar ibn subh an muqatil ibn hayyana hadithu aisha al-mutaqaddim hadisin aisha da ya gabata daga umar dan subh shi ma wannan umar din kamar da zamu zo mu ji makaryaci ne da kanshi yayi itirafi yayi confessing cewa shi makaryaci ne wannan mutumi sai malam yace hadisin na aisha da ya gabata cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha fintai asharata raka'a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar walaha raka'a 12 wa huwa hadithun tawilun zakarahu al-hakim fi salati ad-duha hadisi ne mai tsawo hakim ya ambace shi a littafin salati ad-duha din can wa huwa hadithun mawdu'un hadisi ne na ƙarya al-muttahamu bihi wanda ake tuhuma da kera wannan ƙarya shine wane Umar ibn Subh Umar dan Subh qala al-Bukhari haddathani Yahya an Ali ibn Jarir qala sami'tu Umar ibn Subh yaqulu ana yace ni inji Umar dan Subh wada'atu khutbatan nabiy sallallahu alaihi wasallama ni na kera huduba ta manzon Allah akwai huduba ta ƙarya da ya kera wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ibn Adi munkarul hadith ibn Adi yace wannan mutum hadisan shi abun kyama ne wa qala ibn Hibbana yada'u alhadith ala as-siqat yana kera hadisan ƙarya ya danganta wa mutanen kirki la yahillu katbu hadithuhu illa ala jihati at-ta'ajjub minhu bi halasta a rubuta hadisan shi ba sai in za a rubuta dan ayi mamaki a ce oh ku ji irin ƙaryar da yake wa qala ad-Darqutni al-imam ad-Darqutni yace matrukun wannan mutumi abun watsi ne wa qala al-Azdi kazzabun azdi yace mutumin makaryaci ne kaji wata riwaya har ila yau daga cikin riwayoyi wadanda aka ainihin wato bayyana cewa na ƙarya ne suna bayani akan falalar sallar walaha wa kadhalika hadithu abdul aziz ibn aban an thawri an hajjaj ibn furatisa an makhul an abi hurairah marfu'an yace daga abu huraira Allah ya kara masa yadda aka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa man hafaza ala subhati duha ghufrat lahu dhunubuhu wanda duk ya kiyaye sallar walaha za a gafarta mai zanuban shi wa in kanat bi adadil jaradi koda ko sun kai adadin fari a duniyan nan wa akthara min zabadil bahari koda yawan zanuban yafi yawan kumfan kogi zakarahu al-hakim aidan wannan hadisi ma hakim ne ya ambace shi wa abdul aziz hakaza wa abdul aziz hadha kaga wannan abdul aziz dan aban din nan da kaji qala ibn numairin huwa kazzabun qatan makaryaci ne wa kala yahya laysa bi shay'in yahya dan sayyidul qatan yace ba wani abun arziki bane kazzabun maqaryaci ne khabithun mummunan maqaryaci yada'ul haditha yana buga hadisan jab wa kala al-bukhari wa an-nasa'i wa ad-darqutni matrukul hadith wadannan malamai gabaɗayan su suka ce abun ayi watsi da hadisan shi ne wa kadhalika hadithun nahas ibn qahm an shaddad an abi hurairata yarfa'uhu shi ma aka ce daga abu huraira ana daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man hafaza ala shufati ad-duha wanda bi ya ci gaba da yin sallar raka'a biyu da walaha ghufirat dhunubuhu za a gafarta mishi dhunubansa wa in kanat akthar min zabadil bahari koda sun fi kumfan kogi yawa malam yace wannan has wannan nahasu dan qahamin qala yahya laysa bi shay'in ba wani abun azo a gani bane da'ifun mai rauni ne kana yarwi an ata'a an ibn abbasin ashiya'a munkara yana ruwaito abubuwan kyama ya danganta ga ata ainihin wato zuwa daga ibn abbasin wa qala an-nasa'i da'ifun malam imamu an-nasa'i abu abdurrahman yace wannan mutum mai rauni ne wa qala ibn adiyyin al-jurjani yace la yusawi shay'an bai da wata kima bai kai komai ba wa qala ibn hibbana kana yarwi al-manakira anil mashahir al-adasa ruwaito abun kyama ya danganta ga malamai sanannu wa yukhalifu thiqat yana sabawa amuntattu la yajuzu lihtijaju bihi bi halasta akafa hujja da shi ba wa qala ad-darqutni mutrabul hadith darqutni yace hadisan shi dukan su rikitattu ne wa tarakahu yahya al-qattan yahya dan sa'idu al-qattan yayi watsi da shi wa amma hadisu humayd ibn sakharin anil maqburi an abi huraira ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'atha manzon Allah ya aika da wasu ƴan saƙo al-haditha zuwa ƙarshen hadisin wa qad taqaddama wannan hadisi ya gabata fa humaydun hadha da'afahu an-nasa'i wannan humayd dan sakhar nasa'i ya rawata shi wa yahya ibn ma'in ya dan ma'in ya rawata shi wa wasaqahu akharuna wasu malamai suka ce yana da ainihin nagarta wa unkira alayhi ba'd hadithihi amma an kyamaci wasu hadisan sa an masa inkari wa huwa mimman la yuhtaju bihi idan farada amma dai ba a kafa hujja da shi idan shi kadai ya ruwaito riwaya wallahu a'lam sai malam yace wa amma hadisi muhammad ibn ishaqa an musa an abdullah ibn al-musanna an anas an ammihi sumama an anas yarfa'uhu cewa man sallat duha wanda yayi sallah hantsi banallahu lahu qasran fil janna min dhahabin allah zai gina mishi gida aljanna na zinariya فمن الاحاديث الغرائب نادى gaskin hadisai masu rauni qala at-tirmidhi gharib la na'rifuhu illa min hadha al-wajh shi ma ya gabata a baya hadisi ne mai rauni ba a san shi ba sai ta wannan fuska wa amma hadisu na'im ibn hammar ibn adam la ta'jis ya kai dan adam karka gaza li an arba'i raka'atin karka gaza yi mun sallah raka'a hudu fi awwalin nahari a farkon wuni akfika akhirahu zan wadatar maka ƙarshen wannan wuni wa kadhalika hadisu abi dardai wa abi dharrin da kuma hadisin abu darda da abu dharrin duka ire-iren waɗannan hadisan fa samitu shaykh al-islam ibn taymiya ya qulu hadhihi al-arba wa indi hiya al-fajr wa sunnatuha waɗannan in ma da ya inganta waɗannan raka'a hudu a wuri na inji ibn taymiya sune sallar asuba da kuma raka'atul fajr ba sallar walaha ba in ma ya inganta a takaice jama'a izuwa nan malam ya gama mana karatu akan sallar duha abinda zaka iya cirewa a matsayin khulasa shine sallar walaha sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba sunnonin rawatib bane manzo Allah ya kwadaitar ya ja kunne ya fadi falalarta daga cikin kwadaitarwa da yayi da jan kunne da falala akwai hadisai da suka tabbata akwai wanda basu tabbata ba wanda suka tabbatan suna nuna umumin dacewa da ayita kamar cewa sallar walaha sallar mutane ne masu komawa ga Allah salatul duha salatul awabin da nasihar da yayi sayyidina Abu Huraira akan yinta amma a aikace ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana dimantan yinta ba inma yana yinta ne gurgurdan bukata bukatun kuma galibi suna kekkewayawa ne akan dawowa daga tafiya ko bushara da cin nasara ko ziyarar masallacin Quba ko kuma idan ya ainihin wato samu kanshi a wani yanayi na an gayyace shi wani wuri ya sallah ko dai wani dalili makamancin haka. Sannan an samu sabbai daidaiwa waɗanda suka yi wata ranar su bari, wata ranar su yi, wata ranar su bari. Falalar dai tana cikin irin wannan yanayin na ayi a bari, amma ba daidai bane mutane su maida ita sunna ratiba su dimanci yinta musamman a masallatai kullun kullun iyakar shekaru. Sannan akwai hadisai da dama waɗanda suka zo dan bayani akan ta, sai an yi taka tsantsan wajen faɗan su matukar baka san ingancin su ba. Da akwai hadisai da dama waɗanda suke masu rauni. Idan ka koma littafin da muka ambata al-asrarul marfu'a, al-la'alil masnu'a, ahadithul qissas, littafin ainihin fawaidul majmu'a da ire-iren su littafin mawdu'at, zaka ga babuka musamman da malaman suka yi dan kawo hadisai na falalan walaha wanda ba su tabbata ba. Ina fata mun gano nan jama'a. Sai mallam yace faslun, wata gaba. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة. ينا دقى تكين أينهم واتو شريا دا تفرك منزان الله صلى الله عليه وسلم دا شيدا صحبانسا سكن يسجد تقودياغ الله yayin da wata ni'ima sabuwa ta sabunta aka samu wata ni'ima wacce take faranta wa bawa rai, ko kuma aka tunkuɗe mishi wani bala'i wanda yake uzurta mishi, kama fil musnadi an abi bakrata anna annabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idza atahu amrun yasurruhu kharra lillahi sajidan shukran lillahi ta'ala, cewa ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wani al'amari ya zo mishi wanda ya faranta mishi rai, to yakan fadi yayi wa Allah sujuda ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi daga sahabi Abu Bakrata, sai dai isnadin wannan riwaya jama'a bai inganta ba. Malam Muhammad Nasir al-Albani ya bayyana raunin wannan riwaya a cikin littafin سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثارها السيء في الأمة ألم باتدريه لتلاتين دشدا. سنن أتكين بيان دي يا أم بتتشيوا أما أسلين كسة تنادى أسلي أتكين صحيح البخاري تشيوا من زن الله صلى الله عليه وسلم يكين يحاك كوكما غشائي كتيعي. أما ون الرواية بالذات بتتبتبا. وذكر ابن ماجة أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an masa bushara da wata bukata, cewa Allah ya huwace mai ita, fa kharra lillahi sajidan, sai fadi wa Allah sujuda. Al-Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da wannan riwaya, Ibn Majah amin ya fitar da wannan riwaya, kuma ta tabbata insha Allah. Malamai sun tabbatar da cewa isnadin ta hasanun ne fi shawahid. Wa dhakara al-Baihaqi بإسناد على شرط البخاري أن علي رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام حمدان, شوى سيدنا علي دان أبو طالب كما يدى الإمام البيهقي يرويته ده إسنادي أكن شرط البخاري أتكل التافن سنائنهن السنن الكبرى كنن تال إمام الحافظ أبو بكر البيهقي, شوى سيدنا علي باين ده أكتورا شيامن يجي وأزي sai ya rubuto da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sako cewa gaba ɗaya mutanen garin Hamdan sun musulunta. Da labari iske manzon Allah kharra sajidan, sai ya fadi ya sujuda, thumma rafa'a ra'sahu, sannan ya daga kansa, fa qala, sai ya ce assalamu ala Hamdan, amincin Allah ya tabbata ga garin Hamdan, assalamu ala Hamdan, amincin Allah ya tabbata ga garin Hamdan. وصدر الحديث في صحيح البخاري فرقون حديثا cewa an aiki sayyidina Khalid dan Walid zuwa kasar Yaman, daga baya aka ce ya dawo, aka tura sayyidina Ali ya je wa'azi. Wannan akwai shi a cikin Bukhari a lamba hadisi na 4100 dan ainihin lamba ta 6, wa hadha tamamuhu bi isnadihi inda al-Baihaqi, wannan shine cikon riwayan da cikon isnadin ta kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya ainihin ruwaito. وفي المسند عن عبد من حديث عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لما جاءته البشرى من ربه, جوا منزل الله sallallahu alaihi wasallama yayi sujuda yayin da Allah ya masa ainihin bushara annahu man salla alayka sallaitu alayhi wa man sallama alayka sallamtu alayhi, bushara cewa wanda din yayi maka salati zan mai salati, wanda din yayi maka sallama zan mai sallama. Wannan shi ma isnadin sa hasanun ne fi shawahid insha Allah. Wa fi sunan Abi Dawud min hadith Sa'd ibn Abi Waqqas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u yadayhi fa yas'alu Allah sa'atan, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan daga hannu yayi addu'a tsawon lokaci, thumma rafa'a yadayhi ya daga hannu yayi addu'a tsawon lokaci, thumma kharra sajidan, sai aka kuma ya fadi yayi sujuda salasa marratin, har yayi sujuda sau uku, thumma qala, sannan sai ya ce da su inni sa'altu rabbi, na roki Allah ubangijina, wa shafa'tu li ummati, na nemi Allah ya bani ceton al'ummata, fa'atani fulusa ummati, ya bani ceton daya bisa ukun al'ummata, fa kharartu sajidan shukran li rabbi, shine na fadi nayi sujuda nayi wa Allah godiya, thumma rafa'tu ra'si, sannan na daga kaina, fa sa'altu rabbi li ummati, na roki Allah ya ainihin wato bani ceton al'ummata, fa'atani fulusas sani, sai bani ceton wato sulusi na biyu, ya zama ainihin sulusani kenan, fa kharartu sajidan shukran li rabbi, sai na fadi nayi sujuda ga Allah na gode masa, thumma rafa'tu rasi fa sa'altu rabbi li ummati, sanan tashi na karo roƙon Allah ya bani ceton al'ummata, fa'atani fulusal akhara, ya bani ragowan fulusi din, ma'ana an bashi ceton al'umma shikenan gabaki daya, fa kharartu sajidan li rabbi, shine na ƙara fadi naima Allah ubangijina ainihin godiya. Wannan riwaya tana cikin littafin Sunan Abi Dawuda da isnadi mai rauni wanda ke dauke da ainihin mutane majhulai har guda biyu, akwai Musa dan Yaquba Az-Zama'i wanda yake ainihin Sayyidul Hibz ne, sannan kuma akwai wasu mutane guda biyu wanda ba san su ba, Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi ya kwararo wannan riwaya akan lamba ta 3230 a cikin littafin Abba'ifa. Wasajar da Ka'ab ibn Malik lamma ja'atul bushra bi tawbatillahi alayhi, zakarahu al-Bukhari. Ka'ab dan Malik Allah ya kara masa yadda yayi sujuda yayin da aka kawo mishi al-bushr da cewa Allah ya yafe masa. Ka'ab shine daya daga cikin mutane guda uku nan da Allah ya bada labari cewa wa 'ala as-salasati alladhina khulifu, Allah ya gafarta wa muminai da manzon Allah da muminai muhajirai da ansarawa, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar, har zuwa karshe. Sai kuma Allah ya ce wa 'ala as-salasati alladhina khulifu, haka nan kuma Allah ya gafarta ma mutanen nan guda uku waɗanda aka ce a daina magana da su, aka ware su daga dangin su, hatta idza daqat 'alayhimul ardu bima rahubat, har sai da ƙasa ta musu kunci duk fadinta, wa daqat 'alayhim anfusuhum, rayuwarsu ta kuntata saboda sun ki zuwa yaƙi, kuma suka faɗi gaskiya yaƙin Tabuka cewa kawai rashin ɗaukan al'amura da muhimmanci ne hana su zuwa, ba su da wani uzuri karɓe a shari'a. Sai manzo Allah ya ce to shikenan ku jira, Allah ya hukunci akan ku. Akai kwana 40 ba a magana da su, ba a siye agunsu, ba a siyar musu, ba a kallon su, ba a kowa ba mai musu tayin abinci, ko ya zauna inda suke zaune, ko ya kai musu ziyara, in ma suka mutun sallama sai ya kau da kai, in suka manzo Allah sallama sai ta kallon fuskar shi suka ko zai amsa sallama, sai su rasa ya amsa ko bai amsa ba. Bayan kwana 40 manzo Allah ya ce matan su ma su bar gidansu kowa ta koma gidan ubanta. Sauran guda biyu suka dinga kuka suna kuka suna takaici, shi wannan shike da dan karfi yana dan yawo yana shiga mutane har ya je gun wani dan uwansa da suke da ainihin zumunce tare da shi, ya mai sallama ya ce wallahi da kare amsa mun sallaman, in na wai ganan ya kalli can ya ce da ƙashe dai na yi somanin kwarej, na ce mashi kai kana gani yanzu ni ba na san Allah da manzon shi, ya ce oho ni ban sani ba, Allahu ala. To shi ne ran nan kawai yana can cikin ainihin gonarsa yana zaune, sai ya ji ana ƙwalla mai kira ana cewa ya Ka'ab ibn Malik abshir, zaban da ya ji wani ya kira sunan shi kwana 50. Imagine a ce ka rayu a cikin gari, cikin al'ummarka da danginka da 'yan uwanka da abokan kasuwancinka da sauran jama'a, ba wanda zai maka magana ko ya ma kallo na ainihin girmamawa kwana 50, ai ba karamin bala'i bane wannan jama'a. Shine tunda ya ji an kira sunan shi ya ce to shikenan ya san alheri ya zo, sai ya fadi yayin sujuda hadisin nan cikin Bukhari karanta kura nan kusa cikin Bulughul Maram kaga wannan ya tabbatar da sunna ta ainihin mene ta sujudish shukuri wa zakara Ahmadu an Aliy radiyallahu anhu annahu sajada hina wajada fudiyya fi qatla al-khawarij hakanan al-Imam Ahmad ya ambaci cewa Sayyidina Ali ya fadi yayin sujuda sanda ya tarar da as-fudiyya wannan da ke da kari mai kama da nono a cikin gadan bayan sa a cikin waɗannan matattu da aka kashe a cikin ashabu naharawan waɗannan ƴan qalaqatu waɗannan ƴan boko haram khawarija ƴan tatsine ƴan harura wanda suka yi tawaye wa Sayyidina Ali suka fita daga cikin musulmai sai kuma ƙauyen harura suka kafa daba suna fashi suna yanka mutane suna cin amana suna kona garuruwan mutane yadda kaga waɗannan su shekau suna yi Sayyidina Ali ya kai musu farmaki ya yake su saboda akwai wata baiwa da ta taho daga kasar Madina suka kama ta da mai gidanta wani sahabi suka ci mutuncin su suka fasa cikinta suka ci rodan da ran shi suka kashe shi Sayyidina Ali ce to wajibi ne waɗannan kai musu farmaki bayan da aka ji a gama kakkashe su gaba daya sai ya dinga yawo a cikin gawawakin yana neman wani particular gawa saboda manzon Allah ya bashi labarin dama zaka yaki da wasu mutane batattu ne zaka kashe su a cikin su alamar su akwai wani wani daga cikin su yana da ƙari a jikin gadan bayan shi kamar da hadisin yace a doron gadan bayan shi kamar nonon budurwa ya fito yayi tsini haka Sayyidina Ali sai aka dinga binciken gawan nan ba a gani ba da kanshi ya shiga cikin gawawakin ana ta duddubawa can dai a cikin wani taron bola gawawaki a daga can sai ga wannan mutumin da wannan irin ainihin ƙari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana nan take Sayyidina Ali ya fadi yin sujudi shukuri ma'ana ya samu kwanciya hankali da cewa ba musulman kwarai ya kashe ba mutanen banza ne waɗanda babu abin da ya kamata ya musu illa kisa su ya kashe wannan hadisi tabbatacce ne yana cikin littafin sunan musnad al-Imam Ahmad kuma karanta littafai na tarihi irin littafin al-Bidayatu wan-Nihaya da littafin Tarikhul Islam da makamantansu kissa ce shahararriya a cikin tarihin gwagwarmaya da Sayyidina Ali yayi a ainihin zamanin sa Allah ya kara masa yadda wa zakara Sa'id ibn Mansur an ibn Mansur anna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sajada hina ja'ahu qatlu Musailama haka kuma al-Imam Sa'id dan Mansur a cikin sunan din sa haka nan ma Baihaqi da al-Imam al-Baghawi a cikin sharh as-Sunnah dukan sun ambaci cewa Sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa yadda ya ainihin fadi yayi sujuda lokacin da labari ya iske shi cewa sojojin sa na ainihin wato rundunar musulunci karkashin jagorancin Khalid dan Walid Saifullah al-Maslul radiyallahu anhu sun samu nasara akan babban kafirin nan mai da'awa annabta shine Musailama al-Kazzab wanda ya sun sha wahala kwarai a hannun shi an kashe musulmai da yawa a cikin wata gona da ake cewa Hadiqatu Shuhada saboda yawan musulmai da aka kashe a kasar Yamama wannan kafiri ya ji yayi alliance da wata kafira mai suna Sajah ya aure ta ita ma tana da'awa annabta a cikin ainihin kabilarta ya aure ta ya hada rundunar shi da rundunarta ya zama ya da katotuwar runduna ta kafirai batattu marasa imani suka farwa musulmai da yaki aka yi dauki ba dadi aka kwana aka wuni ana wani dauki ba dadin anan ne ainihin wannan kawu na Anas Allah ya kara masa yadda ya ce a dauke shi a wurga shi cikin katangar da suka rufe din sai da ya bude wa musulmai wannan katanga wannan kofa suna sara suna suka sai da suka mai sara sama da 85 a jikin shi amma sai da ya bude wannan kofa musulmai suka samu suka shiga haka Khalid ibn al-Walid yayi kukan kura ya shiga tsakankanin shi da wasu runduna sai da suka ratsa su har tsakankanin bayan su suka je suka tare da wannan zindikin kafiri Musailama a boye a cikin ainihin bukka maza da mata suna kewaye da shi ƴan mata na mishi tausa sojoji suna gade shi kaga alamar ƙarya yake kenan babu wani komanda na musulunci jama'a wanda zai je ya buya sai in ƙarya yake ba komandan musulunci bane a ce komandan musulunci a boye komandan musulunci yana shiga gaban rundunar musulunci ne yadda annabi da sahabbai suke amma a ce komandan musulunci yana yawo da hijabi yana goye ƴan karamar ƴan bebi dan ka a gane shi kamar mata aure haka su shekau suke jama'a kuma suna da wai su komandoji ne waɗanda wai suke wakiltar musulmai wai su halifofi ne wai su umara'ul mu'minin ne da wai shehu mu'mine suka musu mubaya babu lokacin haka dole su dinga buya dan tsoron ka a kashe su dan ba su da wannan kwarjinin na imara da khilafa ina ba ta mun gane wannan jama'a to irin su daya da su musailamatul karram ubangiji Allah ya tsare mu daga bala'i irin wannan a takeice jama'a duk sanda wani al'amari ya faru ga mutum na farin ciki ko gushewar wani sharri to ba party ake yi ba ba fito ake yi ko rawa ko kida ko a hada thanksgiving a ce za a yi wata walima ta musamman ba abin da yazo a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutum ya fadi nan inda yake ba sai an kalli gabas ba ba sai da alula ba ba sai an yi kabbara ba sai mutum ya fadi ya sujuda za mu zo mu ji daga cikin addu'o'in da ake yi akwai shahararriya wanda ake cewa sajada wajhi lillazi fatarahu wa shabqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqina fuskata taron kofa ga Allah da ya kirkire ta ya tsara ta ya bata ji da gani da ainihin wato a karfin shi da kuwarsa sarkiya tabbata ga Allah wanda yafi duk masu halitta iya yin halitta babu laifi mutun yayi kafa daya kafa uku kafa biyar abin da ya sawaka babu laifi bayan nan mutun yayi kyauta ko sadaka ko azumi ko wani abu na neman qurba ga Allah amma dai irin abin da mutane suke idan an musu bushara da cin jarabawa ko samun wani aiki ko mukami ko cin zabe ko an ba su auren matar da suke so su aura ko sun ci nasarar wata shari'a da take musu ta tsaya musu a wuya ko sun kwace wani gari daga hannun kafirai ko duk wata nasara da mutum zai iya samu a rayuwarsa ko an ture mishi wani bala'i to ba ihu zai iya fara rawa yana tafiya na rawa ba jama'a wannan tafarki ne na kafirai tafarkin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan abin da muka ji ana ta yin jami yanzu da zaran ka je kai browsing kaga cewa ka ci jami yadda ya kamata sai ka fada a cikin kafe din sai kai sujuda dan suka ce me suka ce sunna ce wani ba fito yake yi ba ko ya kama rawa sai ka fadi kai sujuda ka godewa Allah haka ka samu admission ne ka samu aiki ne ka samu ainihin wato lafiya ne daga wata cuta ka warke ne daga wani bala'i wasu barayi ne suka cuce ka Allah ya tona musu asiri an yi ma damfara ne kudinka suka dawo da ire-iren waɗannan duk wani abu wanda yake na farin ciki ko gushe wani bakin ciki babu laifi wannan ya tabbata a sunna da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi sujudul qur'an ga wata gaba wadda ta bayyana shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da sujuda ta ainihin tilawa sujudul tilawa sajada wadda ake yi a cikin karatun alqur'ani akwai wurare da idan an karanta a cikin alqur'ani sai a tsaya a yi sujuda to ya abun yake malam yace kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah tsira da amince Allah ya tabbata a gare shi ya kasance idza marra bi sajadatin idan ya gushe ya wuce ta kan wata sujuda kabbara wa sajada sai ya kabbara yace Allahu akbar sai kuma ya fadi ya sujuda warwa ma qala fi sujudihi so da dama yakan fada a cikin sujuda sai ya ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi wannan ita ce daya daga cikin riwayoyi irin wanda muka ambata yakan fada ya ce fuskata ta yi sujuda ga Allah da ya halicce ta ya tsara hotanta ya sanya mata ji da gani da karfinsa da iyawarsa warba ma kala wani lokaci yakan ce Allahumma ihtut anni biha wizran waktub li biha ajran waj'al li indaka waj'alha li indaka zakhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika dauda yace ya Allah Allahumma ihtut anni biha wizran Allah ka share min zunubai sakamakon wannan sujuda waktub li biha ajran Allah ka rubuta min lada sakamakon wannan ainihin sujuda waj'alha li indaka zukhran Allah ka sanya ta zama wata taska ce daga taskace mun ta arziki a wurinka wa taqabbalha minni Allah ka karba mun wannan sujuda kama taqabbaltaha min 'abdika dauda kama yadda ka karbe ta daga bawanka daudu alaihi salam baban annabi sulaiman ko kama yadda Allah ya bada labari fadan Allah da yake cewa wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihraba haka ne ko dakalu ala dauda ففضيعت منهم قال قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك نعم شيني اللي كتا قال إن هذا أخيه له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فإذا جون وانا سيئ النبي سليمان يتي قال كما يدعى الله بعد لباري لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض النبي سليمان النبي داود لأ كومشي شريعة yajigo an shigo gidan shi kawai faj'atan ko fadashi suka ce da shi muna rikici ne tsakanina da wani ina da dabbobi na sai yace in kawo ta ina da dabba ta kwaya daya yana da su da yawa sai yace in bashi ta waye saka a cikin nashi daga jin haka sai annabi Sulaiman sai ya saurin yanke hukunci shine sai Allah ya ainihin mushi ainihin wato tankiya akan cewa ba haka ake yi ba Allah kuma ba da labari cewa fa fahamnaha Sulaimana muka fahimta da ɗayan shi annabi Sulaimana to annabi Dawuda sai ya dawo cika ya ce shi shine Allah ya ce wa zanna Dawudu annama fatannahu annabi Dawuda ya gane cewa lalle mun jarabce shi ne mun ainihin koya mishi yadda ake waɗannan mu'amaloli ne na ainihin hukunce hukunci cewa sai ka ji ta bakin kowane taraf na husuma fa kharrar fa astaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana sai ya ainihin wato nemi gafara Allah ya fadi yin sujuda ya koma zuwa ga Allah to shine isharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin wannan riwaya cewa Allah ka karba mini kamar yadda ka karba ma annabinka Dawudu alaihi salam sai dai wannan ainihin riwaya malamai sun kai sun kawo game da ainihin wato kissar asalin abin da ya faru game da ainihin wannan riwaya game da wannan ainihin hadisi a takeice a yadda yake haka malamai ba su inganta shi ba al-imamu at-tabarani ya ruwaito wannan riwaya da wata kissa doguwa wanda ainihin sa'idu sa'idu dan abi waqas yi mafarki a cikin mafarkin ya ji wata bishiya yace ya ga wata bishiya a mafarkin ta fadi tana karanta suratu sad da ta kawo kan wannan aya sai bishiyar ta fadi tayi sujuda shi kuma sai ya ji ta tana karanta wannan addu'a shi kuma yana tsaye yana kallo har manzo Allah ya ce mishi me yasa kai ba kai sujuda ba to wannan riwaya malam Muhammad Nasir Albani ya inganta ta a cikin as-sahiha riwayan al-Imam at-Tabarani akan lamba ta 2100 da lamba 10 riwaya ce ingantacciya jama'a ba ta tsuniya bace sahabi ne ya mafarki sai ya ga bishiya tana karanta sad wal qur'ani wal zikr da ta kawo kan wannan aya فخر وظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكيا واناب sai kawai ya ga bishiyar kawai ta fadi ita ma ta yi sujuda shi kuma yana tsare yana tsare yana kallon abin mamaki da gari ya waye sai ya zuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga abin da ya gani gashi ma ya rike irin addu'ar da ya ji bishiyar tana yi shine annabi ya ce mishi ya kai baka fadi kai sujuda ba ina ba ta mun gano wannan jama'a to wannan riwayar ta inganta da wannan kissar gaba daya to kaga tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ainihin wato i'timad bai soke bai kore labarin ba ya halatta kenan ayi wannan addu'a a matsayin daya daga cikin addu'o'in da ake yi a cikin sujuda Allahumma hfud anni biha wujran waktub li biha ajran waj'alha li indaka zukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud zakarahuma ahlus sunani wannan riwayoyi guda biyu ce malamai masu as-sunan sun ambace su walam yuzkar anhu annahu kana yukabbiru lirafi min hadha as-sujudi amma ba a ambato cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin kabbara ta dagowa daga sujudar ba amma an samu yakan yi kabbara in zai tafi sujudi ainin tilawa wala nuqila fihi anhu tashahhudun wala salamun albatta nanne kuwa wa kadhalika lam yadhkuruhu al-khirqi wa mutaqaddimul ashab dan haka al-khirqi da sauran magabatan ƴan mazhabin hanabila basu ambaci wannan ba wala nuqila fihi anhu kuma ba a taba cirato wani bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tashahhudin cewa yayi tahiyya wala salamun ko yayi ainihin sallama ba albatta da dai abadan never ba taba baitowa ba wa ankara ahmad wa shafi'i salama fi al-imam ahmad da shafi'i sun yi inkarin sallama cewa bayan ka tashi sai ka sallame dan ba sallah bace fal mansusu an shafi'i annahu la tashahhuda fihi wala taslim abinda shafi'i ya faɗa kararar shine babu tahiyya babu sallama a sujudit tilawa wa qala ahmad amma taslimu fala adri ma huwa cewa ayi sallama ni ban san inda aka samu shi ba wa hadha huwa as-sawab alladhi la yanbaghi ghayruhu al-imam shaykhul islam ath-thani ibn al-qayyim yace wannan shine daidai wanda bai kamata ayi aiki da wani abu ba sai shi wa sahha anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu sajada fi alif lam mim tanzil ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama yayi sujuda a cikin suratu alif lam mim tanzil sajada kenan ko wa fi sad da a cikin suratu sad wa fi najmi da suratu wan najmi wa fi idha as-sama'u shaqqat da suratu ainihin idha as-sama'u shaqqat wa fi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq duk waɗannan wurare ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujuda a cikin su wa zakara abu dauda an amr ibn al-as anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aqra'u 15 sajada kuma abu dauda ya ambaci cewa daga amr dan as cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mishi sujuda guda 15 minha thalathun fil mufassal akwai guda uku a cikin sura akwai cikin surori gajjeru daga cikin ainihin wato daga wan najmi zuwa kasa kenan wa fi suratul hajj sajadatani a cikin suratul hajj kuma akwai sujuda guda biyu sai dai wannan isnadin bai inganta ba jama'a a cikin sa akwai al harith ibn sa'id al ataqi wannan mutumi malamai sun yi magana akan cewa majhuli ne masturi ne wallahu alam duk da yake abinda hadisin ya bayar da shi galibin su sun tabbata kamar da zamu zo mu ci wa amma hadisi abi darda'i sajadtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama 11 sajada falaysa fiha min al-mufassal shay'un shi ku hadisin abu darda'i wanda yazo da bayani cewa an yi sujuda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sujudu tilawa guda 13 to babu ko daya a cikin mufassal sai dai cikin araf da ra'ad da suratul nahli da banu isra'ila da maryamu da hajji da sajada da furqan da suratul namli sajadatul furqan kenan da suratul namli da alif lam mim sajada da kuma suratul sad da ainihin wato sajada dake cikin alhawamin qala abu dauda rawa abu darda'i anin nabi sallallahu alaihi wasallama 11 sajada wa isnaduhu wahin yace wannan isnadi da aka rawaito na abu darda'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan sujuda wanda aka ce guda 11 to isnadi ne mai rauni kwarai saboda a cikin shi akwai wani mutum mai suna Umar dan Hayyan ad-Dimashqi malamai sun ce majhuli ne ba a san shi ba kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata a cikin littafin Taqribu Tahdhib jama'a ina fatan muna ji wa amma hadisi Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yasjud fil mufassal mundu tahawwala ila al-Madina cewa da dai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma kasar Madina bai sake yin sujuda a cikin kananan surori din nan ba rawahu abu dauda abu dauda ya fitar da shi fa hadisin da'ifun fi isnadihi abu qudamata al-harith ibn ubaidin la yuhtaj bi hadisi wannan isnadin hadisin mai rauni ne kwarai saboda al-harith dan ubaidin malamai ba sa kafa hujja da shi qala al-imam ahmad abu qudamata muttarib al-hadith al-imam ahmad yace wannan abu qudama al-harith dan ubaid hadisan shi masu rauni ne rikitattu ne wa qala yahya ibn ma'in da'ifun wa qala an-nasa'i saduqun indahu manakir wa qala abu hatim al-basti kana shaykhan salihan abu hatim shine ibnu hibban kenan yace wani mutum ne mai nagarta mimman kafura wahamuhu amma mai rauni ne da yawa yana da wahami iri iri wa allalahu ibn al-qattani bi madarin al-warraq sannan yahya dan sa'id al-qattan ibnu al-qattan ya rawaita wannan hadisi da cewa akwai madarin al-warraq a cikin shi wa qala yace kana yushbihuhu fi su'il hibzi muhammad ibn abdurrahman ibn abi layla irin shi mutane masu rauni sune su Muhammad dan Abdurrahman dan Abu Layla wa iba ala muslimin ikhraju hadithihi amma yiwa muslim ainihin wato kyara akan fitar da hadisan shi intaha kalamuhu maganan Ibn al-Qattan ta kare ku ji wannan magana jama'a mai hadari kwarai sai ya ce wala aiba ala muslimin fi ikhraji hadithihi babu aibi ga imam muslim ya fitar da hadisin wannan mutumi li'annahu yantaqi min ahadithi hadha ad-darbi ma ya'lamu annahu hafizahu irin waɗannan mutanen imam muslim yana zaben hadisan su ne waɗanda ya gano ya sani a ilmantacewa sun kiyaye duk mutumin da aka same shi yana da su'ul hifz to wata rana yana iya dacewa wata rana yana iya samun matsala imam muslim ya kamta da hadisan waɗannan mutane ne maqrunan bi ghairihim ya gwama da wasunsu sannan kuma bayan ya tace ya suke tacewa ta hanyar muqarana da sauran hadisan sa'o'in shi a wajen riwaya wanda suka fi shi nagarta a wajen haddacewa inda aka ya dace da su to anan bai samu matsalar da ake tsammani ba irin waɗannan ne musulmi ya fitar kama yatarahu min ahadithi fika ma yu'lamu annahu ghalibatihi kama yadda yake watsar da hadisin amintattu waɗanda aka gano cewa wani amintacce amma a wannan riwaya ya samu kuskure imam muslim da ire-iren sa ba sa fitar da hadisan fiqat inda suka yi kuskure su fiqat din fa ghalita fi hadhal maqami man istadraka alayhi wanda yayi kokarin cin gyaran imam muslim anan to shine ya samu matsala shine yayi bankaura man istadraka alayhi ikhraja jami'i hadith fiqa wanda yayi ainihin wato kokarin yace bari ya ci gyaran muslim akan dan menene imam muslim yake zaben hadisan fiqat baya fitar da su duka sai ya zaba sai wasu malamai suka ce sun ci gyaran muslim akan gawa na amintacce ka fitar da hadisan shi wasu kuma kayi watsi da su to ga sauran waye mai irin wannan aikin hakim kenan ko wa man ba'afa jami'a hadithu sayyi'il hibzi hakanan kuma wanda yace ya kuskurantar da muslim saboda yana ganin hadisan sayyi'ul hibzi dukannin su abin rauni ne shi ma wanda ya kuskure ma'ana akwai mutane taraf guda biyu wasu suna ganin imamu muslim da ire-iren sa sun fitar da hadisan wani wannan nan amintacce ne yana da hadisai 200 amma kai muslim ka zabi guda 50 ka ce su kake so sauran ka basu to sai ce to ka ya maka musadarak tunda ka ce zaka fitar da irin riwayoyin su wani to ga al-musadarak al-sayyani hakim shine yayi wannan bankaura Allah ya gafarta mishi ya dinga debo duk wani abu da ya gani yace sahihun ala shartihima wa lam yukharrijahu ya samu kanshi a cikin series of errors kurakurai musalsala wasu hadisan suna cikin Bukhari da Muslim din sai yace ba su fitar da su ba wasu hadisan suna cikin daya daga cikin su sai yace bai fitar da su ba wasu kuma ba sa ciki amma kuma ba su cancanta su zama a ciki ba saboda sun fitar da abinda ya qumu maqamahum kuma dama littafin su muktasar ne wasu kuma ba sa ciki saboda ba su cancanta su zama a ciki ba koda ko yana ganin kamar a zahiri sun cancanta saboda akwai ta illa khafiya wadda ainihin ta boyi gare shi malamai sun yi maganganu da dama akan littafin Abu Abdullah al-Hakim saboda wannan matsala karke aka tike akan maganganun al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wadanda yasa a cikin littafin An-Nukat al-Ibn Salah inda yake cewa na farko ya gano cewa Hakim yayi draft ne yayi muswadda ya rubuta ne yana so ya tace ya fara tacewa sai Allah ya dauki rayuwarsa kuma kurakuran da ke cikin littafin daga inda ya fara karantar da littafin zuwa inda ya tsaya waɗanda ya tace wanda ga kwanan wata da bayanin da ya cewa izuwa nan ne gyare-gyaren Abu Abdullahi al-Hakim suka tsaya in Allah ya so za mu ci gaba katu na gaba wanda bai katu na gaban bai rasu daga farkon littafin zuwa nan wajen kurakuran suna da karanci kwarai in an yi comparing daga kuma daga nan zuwa ƙarshe abinda ya gyara bai fi ɗaya bisa shida littafin ba yace na biyu kuma al-Imam al-Hakim akwai mamakin Allah akan wasu abubuwan da ya ambata waɗanda yayi maganganu akan wasu mazaje a cikin tafin al-Madkhal nashi ko a cikin tarihu na Isabur sai kuma gashi yana kawo hadisan su maganganu ne dai masu tsawo waɗanda malamai suke tattaunawa karke sai aka ce littafin ba mu iya cin moriyarsa sai malami wanda bai ga tsarin al-Imam al-Hakim ba, amma dalibai ba sa iya cin moriyarsa saboda akwai abubuwa da dama dirkaniya da bankaura a cikin shi. Wannan bangare na daya kenan. Bangare na biyu kam wanda kuma shi kuma yake ganin da hadisin wani mutum mai rauni ayi watsi da shi gaba daya ba tare da an yi itibari an tace ba, shine wane wannan? Shi kuma shine Ibn Hazm. Shi kuma da zaran ya samu mutum da su'ul hizzi to kawai zai make shi ne, kullun sai ya ta make shi ba tare da tacewa ba. Wannan shi ma ainihin wato israfi ne, israfi ne, tashaddudi ne, ta'annuti ne, barna ce a cikin ilimi. Dole sai an dinga tace hadisan sayyi'ul hibzi, mutumin da aka ce yana da rauni koda ajin hadda ne, duk wanda aka san yana da rauni a wurin hadda kullun ai ku bar shi kawai bai haddace ba, sai a ce ya bada haddar a jiko ba maki yau ya samu gam da katar. To irin wannan ya faru da bangarori guda biyu masu saurin tuhumar Imam Muslim akan rashin fitar da hadisan siqat gaba daya, da masu raunin saurin tuhumarsa akan fitar da wasu hadisan sayyi'ul hibzi, dukkaninsu ba su dace ba domin a can bai ce bai kawo duka ba. Sannan yana zaben waɗanda suka tabbata ne, ya kyale waɗanda suke da matsala ko wanda ba su dace da abin da yake kawowa ba. Nan kuma yana zaben ɗaiɗai wane tabbatattu ba a watsi da su gaba daya. Hadisan sayyi'ul hibzi sai an yi muqaranarsa da hadisan sauran mutane amintattu. Wallahu ta'ala a'lam. Shine malai yace fal ula, na farkon masu bin hanyar a ce sai an kawo duka tariqatul hakim wa amsali, kaji tabarkin Abu Abdullahi al-Hakim da ire-irensa. Wasaniya, tabarkin masu cewa ai watsi da hadisan sayyi'ul hizbi gaba daya, tariqatu Abi Muhammad ibn Hazm wa ashkalihi, da shi da ire-irensa, Allah gafarta musu gaba daya. Wa tariqatu muslimin hiya tariqatu a'immati hadha ash-sha'n, amma tabarkin da Imam Muslim ya ba a cikin wannan littafin nashi shine tafarkin limaman wannan harka ta hadisi. Wallahu almusta'an. Sai malam yace wa qad saha an abi hurairata annahu sajada ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ya inganta, al-Imam Abu Huraira ya ruwaito kamar yadda Muslim ya fitar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sujuda a cikin iqra bismi rabbika alladhi khalaq, wa fi idha sama'un shaqqat wa huwa innama aslama ba'da maqdamin nabiy sallallahu alaihi wasallama almadinata, tare da cewa shi Abu Huraira ya musulunta ne bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasar Madina. Wannan magana jama'a akwai gyara game da ita. Abu Huraira yazo ya zo da manzon Allah tabbas bayan Madina, bayan zuwa Madina, amma ya musulunta da wuri a garin su, domin Tufail ibn Amr al-Dawsi ya zo ya musulunta tun farkon zaman manzon Allah a Makka, kuma ya koma kasar su Abu Huraira ya je yi wa'azi kuma duk sun musulunta, saboda manzon Allah ya musu addu'a ya ce Allahumma hadi dawsan kafa uku, Allahumma hadi dawsan, Allahumma hadi dawsan. Wannan Abu Tufail ya zo ya karbi musulunci, ya ce kuma ni wakilin mutanenmu ne, zan kai musu addini. Da haka bil ijmal mutanen kasar ainihin wato a Dausawa din nan gaba ɗayan su kabilar su Abu Huraira sun musulunta. Amma Abu Huraira bai zo ya zauna a Madina ya samu falalar sahabbantaka da zama kusa da manzon Allah tare da as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ba, sai bayan an dawo Madina sanata 70 bi 60 sinina aw 70, shekara ta 6 ko ta 7, falau ta'arada al-hadisani min kulli wajhin, da za a ce hadisan guda biyu sun karo ta kowace fuska, wata kawo masu sihhati, sun zama karfinsu ɗaya wajen inganci, da ta ayyana takazimu hadisi Abu Huraira, da ya zama wajibi a gabatar da hadisin Abu Huraira, da annahu musbitun, don yana tabbatarwa ne, ma'ahu ziyaratu ilmin, yana ƙara wani ilimi ne, khafiyat ala Ibn Abbasin, wanda ilimin ya ɓuya ga Ibn Abbasin. Fa kaifa wa hadisu Abi Huraira fi gayatis sihha muttafaqun ala sihhatihi, to ina kuma ma yake alhalin hadisin Abu Huraira yana da aminci inganci kwarai, yana cikin magirman inganci mai na gaya. Wa hadisi Ibn Abbasin fihi min ad-da'fi ma fi, yayin da shi kuma hadisin Ibn Abbasin akwai rauni da ke cikin sa. Jama'a, game da ayoyi da ya ambata wuraren sujuda, bari mu ji wani ƙarin bayani kaɗan daga bakin al-Imam al-Hafiz Abu Zakariya Yahya Ibn Sharaf an-Nawawi, daga wannan tafi nashi mai albarka at-Tibyan fi adabi حملت القرآن، قال شيء أتكين شافينا 81 a wannan bugu yake cewa fadlun faslun fi sujudit tilawa, gaba dake bayani akan sujuda karatun alqur'ani. Wa huwa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bi, sajada ta ainihin tilawa na daga cikin abin da yake ya zama wajibi a bada muhimmanci wajen yin sa. Faqad ajma'a al-ulama'u 'ala al-amri bi sujudit tilawati, malamai sun yi ijma'i akan umarni da cewa ayi sujudat tilawa. Wa ikhtalafu fi annahu amrun amru istihbabin aw amru ijabin, sai suka yi sabani akan wannan umarnin shin wajibci ne koko mustahabi ne. Fa qala al-jamahiru laysa biwajibin, mafi yawan malamai suka ce ba wajibi bane, bal huwa mustahabbun, wa suka ce mustahabi ne. Wa hadha qawlu umar ibn al-khattabi wa ibn abbas wa salman al-farisi, wannan ita ce magana ainihin wato sayyidina Umar dan Khattab da Ibn Abbas da Salmanu wa Imran ibn Husayn wa Malik wal Auza'i wa Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Dawud, duk waɗannan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu dukkanin su fatawarsu kenan. Umar dan Khattab, Ibn Abbas, Salman al-Farisi, Imran dan Husayn daga cikin sahabbai kenan, Allah ya kara musu yarda gaba ɗayansu. Sai kuma daga cikin malaman musulunci Maliku da Auza'i da Shafi'i da Ahmad dan Hanbali da Isaka dan Rawiya da Abu Thawr da Dawudun Zahiri, Allah ya kara musu rahama gaba ɗayan su, wa ghairihim da wasan su radiyallahu anhu, Allah ya kara musu yarda gaba ɗaya. Wa qala Abu Hanifata rahimahullahu huwa wajibun, Abu Hanifa Allah ya kara masa rahama yace a sujudat tilawa wajibi ne. Wa ihtajja bi qawlihi ta'ala, ya kafa hujja da fadin Allah da Allah yake cewa famalahum la yu'minun wa idha quri'a alaihim alqur'anu la yasjuduna, me isa mutane ba sa yin imani ne, me yasa idan an karanta musu alqur'ani ba sa sujuda ne. Wannan cikin suratul inshiqaqi kenan, daya daga cikin wuraren sujuda kenan. Ya kafa hujja da wannan cewa to wajibi ne lalle lalle ayi sujuda. Wa tadal jumhuru bima saha an umara ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu qara'a yawm al-jum'ati 'ala al-minbari suratan nahl hatta idha jaa as-sajada nazala fa sajada wa sajada an-nasu hatta idha kanat al-jum'a al-qabila qara'aha hatta idha jaa as-sajada qala ya ayyuha an-nasu innama namurru bis-sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma 'alayhi wa lam yasjud umaru. Wannan hadisi al-Bukhari ya fitar da shi, hadisi ne ingantacce cewa sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya karanta suratul nahl akan mimbari yana ainihin hudba ranar juma'a, sai ya sauko daga kan mimbarin sai ya sujuda, sai mutane gabaki ɗayan su suka yi. Juma'a mai zuwa sai ya kara karanta wannan sura a cikin ainihin wato hudba shi kenan, ko ana jira a ga ya sujuda kawai sai ya ci gaba da sallarsa. Sai ya ce ya ku jama'a, mu muna karanta wannan wuri mu wuce mu yi sujuda, amma wata rana idan mun ga dama ba mu yi ba, babu laifi ranar sai bai yi ba. Kaga wannan yana nuna mustahabbanci kenan. Wa hadha al-fi'lu wal qawlu min Umar radiyallahu anhu fi hadha al-majma' dalilun zahir, wannan hujja ce ta zahiri akan ainihin wannan bayani game da cewa mustahabi. Wa amma al-jawabu an al-ayati allati ihtaja biha Abu Hanifata radiyallahu anhu fa zahir, hujja ku a cikin jawabin da ainihin za a baiwa hujjar da Abu Huraira ya kafa hujja da ita abu ne a bayyane. Li anna al-murada dhammahum ala tarki sujudi takziban, domin ana zargin su kafirai ne saboda sun ki yin sujuda dan ba su imani ba. Kama qala Allahu ta'ala ba'dahu, kamar yadda Allah yake cewa balil ladina kafaru yukadzibuna, abinda ya hana waɗannan kafirai yin sujuda saboda sun ƙaryata Allah ba su yarda da gaskiya ba. Wa sabata fi sahihaini, fi sahihaini an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu annahu qara'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wan najmi wa lam yasjud, kuma ya tabbata a cikin littafin Bukhari da Muslim cewa Zaid dan Thabit ya karanta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suratul najmi amma kuma bai sujuda ba. Wannan ya cikin Bukhari da Muslim, kaga shi ma yana musabbanci kenan. Wa sabata fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallama sajada fi wan najmi fadalla ala annahu laysa biwajibin, kuma ya inganta cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wan najmi idha hawa din a cikin Bukhari da Muslim, hadisin ya tabbata kuma yayi sujuda. Kaga can an karanta ba ayi ba, nan kuma an karanta an yi, kamar yadda Umar ya karanta yayi, wata rana ya karanta bai yi ba, da haka umarni ne na istihbabi. wanda yayi faqad asaba, wanda ya bari fala isma alayhi. Ina fata mun gano wannan jama'a. To dan haka abinda ake so shine mutane masu kanta alqur'ani na farko tukunna su san wuraren sujuda, su kuma haddace wuraren, su gane kuma ya ake yi, ya kuma me ake karantawa. Mun dai ji addu'a da ake yi ainihin daga cikin addu'o'in da ake a wuraren. Akwai wuraren sujuda waɗanda malamai suka ce azaim ne, wato muhimmai ne, ba a tsallake su. Akwai waɗanda wasu ma suka nemi su kale su, su cire su daga cikin lissafi, kamar sujuda ta biyu dake cikin ainihin wato suratul hajj ko. To wuraren sujuda kamar da ya ambata jama'a, idan ka bi alqur'ani zaka tarar da su kamar haka. Wuri na farko jama'a shine a cikin ainihin suratul a'raf ko karshen a'raf, aya ta karshe, aya ta 206, fadin Allah da yake cewa innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna. A daidai karshen wannan sura ta suratul a'raf, to anan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sujuda. Idan ka zo daidai wajen sai kai kabbara, kai sujuda. Idan kana liman ne ka tafi sujuda, to dukkanin mamudinka wajibi ne su yi. Idan baka yi ba dole bane akan su. Idan ma suka yi baka yi ba, malamai suka ce sallar su ta ɓaci. Zamu zo mu bayani akan shin a cikin sallah za a yi kabbara ko ba za a yi ba. Wallahu ta'ala alam. Wuri na biyu shine cikin suratul ra'd, fadin Allah da yake cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Aya ta ainihin 15 kenan ko. Sai wuri na gaba a cikin suratu An-Nahl, inda Allah ya ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba wal mala'ikatu wa hum la yastakbiruna. Aya ta 49 a cikin ainihin suratul ra'd. Wuri na gaba shine cikin suratul bani isra'ila, suratul isra'i kenan, karke karkin ta, fadin Allah da yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma inda utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjada. To amma ba za ka yi sujuda a nan ba, sai ka karanta ayoyin gaba, fadin Allah wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani sujjada wa yakhruna lil azqani il azqani wa yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sai ka kawo iyanan za ka yi sujuda. Ina fata mun fahimci wannan jama'a. Sannan sai wuri na gaba shine a cikin suratu Maryama, fadin Allah da yake cewa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Aya ta ainihin 58 a cikin suratu Maryam. Wuri na gaba shine fadin Allah a cikin suratul hajji, wato sujada ta farko kenan a suratul hajji, fadin Allah da yake cewa alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawabu wa kathirun minan nasi wa kathirun haqqo alayhi al-azab wa man yuhini Allahu fama lahu min mukrimin inna Allaha yaf'alu ma yasha hadhani khasmani ko. Wannan wuri na farko kenan. Wuri na biyu a cikin suratul hajji, fadin Allah da yake cewa karshe karshen ta ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Aya ta 77 a cikin suratul hajji. Sai wuri na gaba a cikin ainihin alqur'ani mai girma, inda ake yin sujuda ta tilawa, fadin Allah a cikin suratul ainihin alfurqan, da Allah yake cewa alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahman fas'al bihi khabira wa idha qila lahum isjudu lir-rahmani qalu wa man ar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Wannan ita ce aya ta 60 a cikin suratul ainihin al-furqan. Wadannan ayoyi ba za mu tsaya muna fassara su ba, saboda ba tafsiri muke yi ba. Sai kuma suratul naml, fadin Allah da yake cewa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. ورسد شيء cewa Allah yasjudu, amma ba za ka ainihin fadika sura ba sai ka karanta aya ta 27 ta 6 amin shine Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Wuri na gaba da ake sura jama'a baya ga wannan shine ainihin wato fadin Allah a cikin surat alif lam tanzil sajada, inda Allah yace innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun tatajafa junubuhum. To a karkashin akashan wa hum la yastakbirun, anan sai mutun ya fadi yayi ainihin sujuda. Na bada jama'a suna bi. Sai wuri na gaba a cikin ainihin suratu Sad, wanda muka ji labarin wancan hadisi game da kissar abin da ya faru na al-Imamu Tabarani a cikin aya ta 24 fadin Allah da yake cewa qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna daawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Aya ta 24 a cikin suratu Sad. Sai kuma fadin Allah a cikin suratu Fussilat, inda Allah yace wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru fal-ladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun. Wurin sujuda shine can fadin Allah wala lil-qamari wasjudu lillahi, amma ba za a ainihin fadi sujuda ba sai an karanta aya ta 38 fadin Allah fa in istakbaru fal-ladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun. Sai mutun ya fadi ya sujuda. Ba uri na gaba shine a cikin suratu ainihin wato al-qamar, fadin Allah da yake cewa amin suratu najmi ko fadin Allah da yake cewa a ƙarshen ta fasjudu lillahi wa abudu. Afa min hadha al-hadisi ta'jabun ko wa antum tadhakun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa abudu. Sai ka fadi nan ma sai ka sujuda. Wuri na gaba na kusa da ƙarke kenan ko shine cikin suratu sabbih amin inshiqaq, fadan Allah da yake cewa wa idha quri al-qur'anu la yasjuduna, in an karanta al-qur'ani ba sa yin sujuda. To kai sai ka fadi kai marmaza kai sujuda. Na ji wannan shine wuri na ƙarshe ko sai suratul a'la amin suratul a'la da aka ce ana yi shi ma baya cikin azaim ainihin wato fadin Allah da yace sabbihi isma rabbikal a'la shine ko alaq, na'am alaq, na'am suratul alaq ita ce ikra ko na'am ikra bismi rabbikal ladhi khalaq na take ne, na'am gashi inda yace kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Wannan shine wuri na ƙarke daga cikin wuraren sujuda, shi ma ƙarshen sura ne. To waɗannan wurare gaba ɗayan su jama'a sai kai kokari ka haddace wuraren, in kana karantu da waɗannan masahif irin na zamani suna nuna maka alama wurin sujuda. In ka haddace ne kai makaranci ne to ka haddace da cewa wurin akwai sujuda, kuma a kiyaye yin ta falala ce. Sujuda da zaka yi wa Allah faduwa ne dan gaida Allah da kaskantar da kanka da nuna kai bawan Allah ne da kokarin kusanta zuwa ga Allah. Malamai sun yi maganganu daban-daban game da shin za a yi sujuda a cikin sallah, sujudu tilawa. Mun dai ji cewa wajen dagowa babu sujudu, babu ainihin kabbara. To wajen tafiya fa sunan ne malamai suka yi maganganu daban-daban. Wasu malamai suka ce tunda ana yin kabbara a wajen tafiya koda wajen sallah ne to za a yi kabbara saboda ya zama yanzu intiqal ne. Dama kuma takbirat da ake a cikin sallah takbirat ne na intiqal, na canza aikin sallah daga tsayuwa zuwa ruku'u, daga ruku'u zuwa sujuda, daga sujuda zuwa dagowa, haka dai haka dai. Daga suka ce za a yi wannan kabbara don kuma kar ya zama kai kabbara ka tafi kawai sululul haka ma mu ba san me kake yi ba, ba dole ne su gane me kake yi ba, ba dole ne kowane mamu ya zama ya san ainihin wato cewa a daidai wurin akwai sujuda ba. Daga ya gane abin da kake yi. Wasu malamai suka ce a'a ba za a yi ba, har ma suka ce idan an yi ma sai an yi ba'adi an yi kadi kawai, liman da ya zo daidai wajen fasjud waqtarib kawai sai ya fadi kawai sai a ga ya sujuda in ya dago kuma ya ci gaba da tilawa wannan zai gwada mutane cewa ga abin da yi wannan maganganu da malamai suka yi dukkanin su ainihin istihari ne babu wanda yake da wannan nassi karara akai sannan idan mutun yana sallah liman yana sallah sai ya sujudu tilawa sai ya zama wani mamu bai san an yi ba kamar a ce yana nesa ko baya ganin limamin ya dai ji shiru na dan lokaci sai kuma yaji an ci gaba da karatu babu komai akan shi ko kuma ya zo garin tafiya sujudar mutun ne mai nauyin jiki yana da teba ko tsoho ne kafin ya gama kaiwa ga sujuda limamin har ya dago nan ma babu komai akan shi amma wanda da gangan ne kawai yaki yin sujuda bayan liman yayi wannan sallar shi ta baci wannan kuma ana tsoratar mishi kar ya samu kanshi a cikin irin hadarin da kafirai suka samu kansu a ciki kamar yadda kissa ta zo akwai kissa zamu zo mu karanta ta a gaba insha Allah game da mas'ala ainihin ta kissal gharraniq cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm din nan a gaban kafirai a kasar makka da yazo yana cikin karantawa sai ya fadi ya sujuda sai dukkanin kafirai gaba ɗayan suka fadi suka yi sujuda sai wani tsinannen kafiri sai ya ce shi ba zai yi ba amma dai sai dauko tsingaro sai ya manna a goshin shi dan bangaren kasa haka na tukunya fatashiya sai ya manna a goshin shi ya ce ni wannan ya ishe ni alalin musulmai da arna duka kowa ya sujuda saboda arna sun ji dadin karatun su kuma musulmai suna da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kowa ya sujuda amma shi wannan tsinannen kafiri ya kai kafircin shi ba zai iya wannan alfarma ba sai da Allah ya nuna mutane shi ya wulakanta an kashe shi a ainihin yakin Badar to ana tsotsar maka kada kin yin sujuda ya sa maka wani bala'i zamu karanta wannan kisa iyakar abin da ya inganta kenan akwai wanda bata inganta ba wanda ake bayyana cewa hakika ce ma ta ƙarya malam Albani Nasiruddin ya daltaji musamman akan ta nasbul majaniq fi nasf qissatil gharraniq zamu je can gaba a cikin wani wuri a cikin karatun nan Allah ya kai mu insha Allah a daidai wajen da malam zai ishara kanta zamu dauko wannan tafi mu yi bayani a takeice akan mas'alar da ke cikin ta da rashin inganci da kuma me ya faru na'am irin wannan sujuda eh wannan ma malamai sun yi wannan maganganun cewa za a iya karawa babu laifi dan sujuda wajen addu'a ne amma abin da ya fi mutum ya takaitu akan abin da aka samu daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya so bayan ka gama tilawa sai ka tsaya sai kai addu'a din eh eh malamai sun yi wannan maganganun su ba cewa idan za a yi sujuda sai an rufe jiki sai an rufe asalin al'aural mughallaza tun asali bai kamata dan ana zafi dan za ka yi tilawa ka zama da gajeren wando ba bai kamata ba yawa dan kai ba dan kashin kasuwa ba ne ya kamata komin zafi in za ka yi tilawa to ka sanya sutura wadda ta rufe aƙalla al'auratul mughallaza shine zama wani abu ya hau kanka faɗaka sannan kuma ya rufe aƙalla zuwa gwiwa dan asali kamata yanzu ai tilawa ka samu wuri mai kyau ka zauna ka ci gayu ka yi buroshi ko aswaki ka kalli gabas sannan ka fara karatu to in duk wannan bai samu ba bai da kuma abin nan bai da kyau a ce kana yi kuma alharin jikinka a tube yake akwai wasu bangarori na al'auraka wanda suke a tube wallahu ta'ala ala na'am na'am kamar yaya kenan okay akan wani abu wanda yake addini bai halarta shi ba ma'ana mutum yayi wani abu na sabo ya ji dadi kuma yayi sujuda a wannan bai halarta ba kamar yadda yan kwalla suke yi wannan wasa da addinin Allah ne yan kwallan musulmai wai suna cikin kwallo sai kaga sai ya fadi sai ya sujuda in ya ci kwallo ko eh akan nuna sa haka za ka gansu a hotuna da sauransu kuma sai mu kuma musulmai mu ma masu rauni sai mu dinga jin dadi ya wannan namu ne a wannan wasa da addini ne jama'a daukan addini ne a kai shi gidan kamar addini za a yi taron gasashen giya sai a ce wani bude mana taron nan da addu'a misali za a yi musabaka shan giya irin yadda suke a gidajen giya ko za a fara karta ko yadda ake idan an je party haka kanka alama kamar dan kana dan siga osare haka kafin a fara shi dan ji za a ce wani bude mana taro da addu'a aka sun wulakata ka sun wulakata addininka ba yi da kyau haka sam kamata ya yi tun farko mutum ya bari zamu je wani waje insha Allah a cikin karatun da zai bayani akan wasanni zai magana akan kwallo insha Allah akwai littafai musamman da suna nan sama akan hukuncin kwallo da kallanta da bugata da yayin tunan da ake dinme hukunci dan yanzu wannan mas'ala ce amma a cikin al'umma ko yana daga cikin masail waɗanda suke suna cewa al'umma tuwa ƙwarya yanda matasa suka raja'a akan kallon kwallo yanzu ba ma bugata ake ba yanzu duk mutane yan kallo ne kawai ta zama kamar film da bugawa ake da an jarabtu da bugata ko ina kan matasa suna buga kwallo yanzu kuma sun fi jarabtuwa da kallon kwallo ta turawa turawa kullun suna kwallo duk mako duk wata duk kaza duk shekara to mutane suna nan qulubuhum mu'allaqa bi tilka al'uba gabaɗaya zakatan suna rataye da waɗannan ainihin wasanni zaka ji mun ga inda malamai suka yi har rubuce-rubucen da malamai suka yi a kanta muna nan da su duka anan maktaba ta mu walillahi alhamd na'am na'am a wajen a cikin sallah babu dalili amma umumin dalilin cewa a wajen sallah yana yi da shi suka kiyasi amma a aikace babu inda aka samu a wurin sallah yayi albatta wannan babu a cikin sallah su yi tilawa ayi kabbara kafin a tafi shine wasu malamai suka ce wanda duk ya ƙara kabbara a sallah sai yayi ba'adi amma wasu kuma suka yi kiyasi akan cewa to ai ana yin kabbara ne dama dan canza aiki to yanzu wannan ya ƙare ne a cikin ayyukan gama garin sallah kuma ya halatta dama a ƙara shi tunda wani yanayi ne ya kawo suka ce dan haka in za a yi sai an yi ainihin wato abin nan sai an yi kabbara har aka nemi a musu ilzamin cewa to in haka ne in an zo tasowa mai kabbara suka ce ai akwai abubuwan da ake da sallah a sallah ba a kabbara a wajen taso su kamar jilsa ba a kabbara an zo tashi na'am to ai fatawa ce jama'a fatawa kuma idan babu nasi da ya goyi bayanta mu ba malamai ne masu fatawa da za mu yi girin-girin shi mu ce gashi ba wannan a aiki na mujtahidai kuma duka sun bada wannan fatawoyin sai dai kawai in kai ka zo abin da ya fi natsuwa maka a rai sai ka ce to ni kuma ganawa alal misali kamar yanzu mu a masallatanmu abin da ya fi natsuwa mana a rai a nan garin yadda muke galibi ba a yin kabbara wajen tafiya ba mamaki su kuma a masallacin ko a wani wajen su kuma sun fi natsuwa to wannan dai masail ne khilafiya da bai kamata ya rikici akan su ko su zama sanadiyar wani fada ko wani tashin hankali ba eh na'am eh hadisin bai inganta ba abin nufi ya bari ya ce ka a sake yi ko da ya bari inda ma ya inganta saboda magana da muka faɗa aka jiyo daga hadisan Bukhari da Muslim cewa dama mustahabi ne da haka dan ya taɓa yi wata rana bai bai nufin ya share ta gaba ɗaya bai nufin haka eh asalin hadisin ma da ya ce ya daina tun ne zo Madina bai ƙara yi ba hadisin bai inganta ba shine muka ji hadisi Abdullahi dan Abbas na kuma sahabi Abu Huraira shi kuma ya tabbata kuma Abu Huraira ga san da ma ya zo Madina ƙarshen shekaru uku na ainihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka dole a tafi zuwa ga maganar shi koda wata ta inganta balantana ba ta inganta ba sannan koda ya tabbata kuma saboda ai rashin yin baya nuna rashin halascin ai dan dama mustahabi ne wata rana ana yi wata rana a bari idan kana cikin gaggawa ko kana karatu ka gaji ko yanayi ko ma kamanta babu laifi dan ka bata wata rana kuma sai aka yi mun ji Umar wata rana yayi next week kuma bai yi ba eh abinda yake so kenan idan ka karanta karkin sura wadda take da kaman a cikin A'raf ko Alaq ko ka zo karkin kai sujuda idan a sallah ne in ka taso to sai ka tsaya ka sake karanta wani abu kuma sura ta gaba ko wani abu da ya sawwaka dan ya zama abin ya tafi a tsare sannan sai kai ainihin ruku'u na ainihin sallah din za mu saurara anan jama'a saboda kuren lokaci sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi